tsohon dan wasan cikin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Patrick Vieira yayi kira da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Arsene Wenger da ya dauki tsari irin na mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho a gasar Premier ta bana, musamman wajen sanya da'a tsakanin ɗan wasa. Patrick Vieira ya ce ko ba komai idan aka ga yadda Jose Mourinho yake gudanarwa tsakaninsu da ɗan wasansu wajen sanya da'a tsakaninsu, to irin haka yakan kawo ci gaba a wasannin da kungiyoyin za su buga nan gaba. Patrick Vieira ya faɗa haka ne jim kaɗan bayan da aka tashi daga wasan da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta sha kashi tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool, inda Liverpool ta lallasa ta kwallo hudu da nema a gasar Premier League na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 mako na uku. A kasar Brazil kuwa rahotanni na zuwa kan cewa ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil ɗin ɗan mai takawa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Philippe Coutinho ya murmure daga jinyan da yake yi, har ma ana ganin ɗan wasan zai iya fafatawa wasan da kungiyarsa ta kasar Brazil za su fafata da kasar Ecuador don neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a ranar Alhamis ɗin nan. Idan muka dawo bangaren sayar da sayarwar wasan kwallon kafa na duniya, yayin da ake shirye-shirye don rufe sayar da sayarwar a satin da muke cikin nan, ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Alex Chamberlain ɗan shekara 24 na gab da koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Swansea City ta nuna sha'awarta ne wajen ganin ta sayo ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ɗan ƙasar Portugal mai suna Renato Sanches ɗan shekara 20 da haihuwa, yayin da Alex Chamberlain yake yunkurin barin kungiyarsa ta Arsenal zuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Shi kuwa ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne Diego Costa yake gab da barin kungiyarsa ta Chelsea zuwa tsohuwar kungiyarsa ta Atletico Madrid na ƙasar Spain. Daga ƙarshe shugaban kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Roberto Fernandez ya ce club ɗinsa tana da niyyar sayo ɗan wasanni biyu kafin a rufe cinikayyar ɗan wasan na bana a ranar Alhamis mai zuwa, inda a satin da ta wuce kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta sayo ɗan wasan na gaba na kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund na ƙasar Germany mai suna Ousmane Dembele akan zunzurutun kuɗi har fa miliyan 135,500. Abin da ya sauka kenan a labarin wasan, huta lafiya.